ilimin garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kalji marar ilimi abun rainawa
masallama assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau za ku ji halin da ake ciki wajen inganta ilimin primary a jihar Jigawa da kuma Najeriya baki daya
da su gode wannan sabon tsari a cikin za a yi abin da ake cewa universal basic education
Haka kuma za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin soke takardar shaidar digiri na ɗalibai wanda suka kammala karatun jami'a 21,684 a jami'o'i da ke jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo da kuma hakan zai haifar
yawanci za a yi gyara yana da cewa auna a ga kuma abin da gyaran zai ƙara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gaggawa aunawa
kika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa
a makon nan da ya gabata ne da gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin soke takardun shaidar digiri na wasu ɗalibai fiye da 21,000 da suka kammala karatun jami'o'insu ko suka halarci jami'o'i a jamhuriyar Benin da kuma Togo gwamnatin tarayya dai ta bayyana takardun shaidar a matsayin na jabu domin kuwa hukumomi ba su amince da irin waɗannan jami'o'i da 'yan Najeriya ke halarta a ƙasashen na Togo da jamhuriyar Benin ba sanarwar da gwamnatin ta fitar dai ta bayyana cewa tun daga shekara ta 2017 duk wani wanda ya halarci irin waɗannan jami'o'i musamman ma dai waɗanda ake koyarwa da harshen Turanci to tamkar dai bai halarci jami'o'in ba ne don haka ta umarci ma'aikatu na gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma masu zaman kansu ko da sun ɗauki irin waɗannan ɗalibai aiki to su hanzarta sallamansu daga aiki domin kuwa takardar shaidar nasu na jabi ne ko me wannan yake nufi kenan ga irin waɗannan ɗalibai tambayar kenan da na yi wa Dr. Bashir Yankuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Minna ta jihar Naija.
Assalamu alaikum warahmatullah. Wato hakika shi certificate ko takardar shaida wasu take ta bogi ba ta gaskiya ba. IB ne kwarai da gaske a cikin tsari ko kuma system ko yanayi. Na farko dai mutumin da bai kware ba ba certified din ya kware ba kuma shiga yana aikin da mai irin wannan certificate din yake yi kaga yana da hadari. Misali ka dauki likita wanda ba a tabbatar cewa ya kware akan harkar likitan ba a zo kuma a sashi aiki saboda ya rika takarda cewa yana da wannan wato kwarewa din kaga yana da hadari irin abubuwan da zai yi. To shi yasa takardu na bogi wanda suke shaida na kammala makaranta suke da hadari kwarai da gaske a cikin al'umma. To amma abin da ya kamata kullum a lura shi ne ya aka yi sakaci aka kyale irin waɗannan takardu na bogi suke suka zo ma har mutum ya samu har ya samu aiki har ya ci gaba da aiki da sauransu. Kuma za a kalli wato yawanci za a yi gyara yana da cewa auna a ga kuma abin da gyaran zai ƙara haifarwa kar a yi abin da ake cewa gyaran gaggawa aunawa kar a je a ballo wani abin kuma yanzu muna kukan rashin aiki muna kukan rashin abin nan da sauransu to Allah waɗanda za a raba su da wannan aikin kuma su sake zama matsala a cikin al'umma don haka ni in tunani da shawara ta ne misali yana da kyau a tattaro su baki ɗayan su a waɗanda suke da wannan in zai yi kenan a tara su wuri guda a sake shirya musu wani kwale-kwalen abin da zai iya tabbatar da shin sun samu kwarewar ko kuma su samu ba kamar yadda su waɗanda suke aiki a yanzu haka wasu suna buƙatar wannan za ka gane waɗanda ba su da wannan cancanta shi kenan kaga wannan yana da kyakkyawan dalili a cire su a inda suke in kuma aka ga suna da kwarewa sai a san wanda za a yi akalla a accommodating ɗan abin da suke ciki ni abin da ya sa na faɗi wannan kuma halin da ƙasar nan take ciki gaskiya muna yanayi ne ƙarewa mutane a cikin abin da ake ce musu wajen labor market ba aiki ba sana'a dinnan wato musiba ce kwarai da gaske musiba ce kwarai kamar yanda ba da ƙarfi akan abin da ya shafi takardar shaida shi ma haka yake matsala ne don haka wannan mataki na minister na education gaskiya ne mataki ne mai kyau kwarai da gaske a binciko waɗanda suke yawo da takardu na bogi kuma suke samun aiki suke yi to amma duk da haka kuma a bincike ya kamata a yi ga matasan mu waɗanda suke fitowa ba aiki dinnan babu sana'a suna ta yawo a haka da Allah suna da kwalin bogin ko ba su da shi labarin da nake samu ma akan ce yanzu haka in ka kalli waɗanda suke zuwa nan kasa suna aiki irin su in China misali ka gan su a filin construction companies waɗansu za ka duba certificate din su ba wannan certificate bane ne kwari amma dai akwai kwarewa za a iya yin aikin sai ga suna yi saboda haka in za a samu wanda za su kware a karkatar da aikin su zuwa ga wani abu to ina ganin sai fi kyau waɗanda kuma za ma suna aikin ne sai suka je suka nemo irin wannan na buge kaga sai a jawo su baya a cire wannan in akwai wani hukunci ma a hukunta
idan kokarin jin ta bakin wasu ɗalibai da suka halarci irin waɗannan makarantu kawai yanzu ya ci tura idan mun samu za ku ji ta bakin su a shirinmu na gaba
ba.
Yanzu kuma sai jihar Jigawa inda kwamishinan ilimi a matakin farko na jihar Dr. Lawali Nusa Danzumo ya shida wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari halin da shirin ilimi a matakin farko na ƙasa ya samar wajen ci gaban ilimi a jihohin Najeriya musamman ma da yana arocin ƙasa.
Rubuta abin da ta bangaren ilimi shi ne aka canza da tsarin ilimin da muke magana na National Primary Education Commission. Wanda a lokacin da muna da makarantu a na primary da secondary school ne, sai kuma ka je college ko ka je kai diploma ko ka je kai NC ko kuma ka je university ko jami'a inda dai ka samu. Bari a shigo da wani sabon tsari sai a ciki yanzu za a yi abin da ake cewa Universal Basic Education Commission. Kaga abin da sai a ciki universal yanzu gaba ɗaya duniya ne aka ɗauke wannan matakin. Amma matakin da ake da shi a ga National Commission National Primary Education Commission kaga na Najeriya ne kawai kaɗai wannan. Amma da aka zo kuma Universal to sai zama duk duniya aka ce a aiwatar da irin wannan tsarin na Universal Basic Education Commission. Saboda a 2003 shi ne majalisar ƙasa ta wani lokaci ta yi doka bayan an kamata kujin gwamnatin tarayya ta tabbatar da kafa hukumar da ake cewa UBEC sita yanzu nake da ta Universal Basic Education Commission. Kuma a jihohi aka ce a ji a yi doka a kafa abin da kira UBEC State Universal Basic Education Commission. To alhamdulillah wannan shekara ta 2003 a Jigawa aka kafa wannan hukuma a lokacin ina kwamishina na ma'aikatar ta ilimi matakin farko kamar yadda ke shi a yanzu. To muka kafa wannan hukumar UBEC na zama kwamishina a ma'aikatar. To alhamdulillah tun daga lokacin nan aka tafi har zuwa yau. Amma kullum wanda ya sa aka kafa wannan abu shi ne ana so a tabbatar da cewa an inganta hanyoyin baiwa yara ilimi kowace ƙasa a kowace ƙarya kuma a Najeriya a kowace jiha a kowace ƙauye kuma a kowane irin mataki. Shi ne ana so abin da ake cewa wato access. Ɗaya daga cikin ƙudurin guda huɗu kenan da aka kafa abin da ake cewa Millennium Development Goals wato ƙudurin cimma burin ƙasashe da inganta su a cikin wannan ƙarni na shekara a 2020. To sai aka da aka yi wannan ɗaiɗai kenan shi ne a tabbatar da an bayar access da kowane yaro ko da ina yake ko ɗan gidan wani da shi ko a wace al'umma yake ko a wace al'umma yake a tabbatar da cewa an ba shi ilimi na makaranta na zamani. Na biyu shi ne a tabbatar da cewa an samu daidaito tsakanin ‘ya’ya mata da ‘ya’ya maza. An ba su dama sun je makaranta sun yi karatu sun ɗau darasi an ba su ilimi. Kamar dai yadda za a iya ba ‘ya’ya maza a ƙarƙashin ‘ya’ya maza shi ne aka ce equity. Na uku shi ne akwai abin da ya shafi quality tabbatar da shi da ingancin ilimin kansa ta hanyar yin matakan da ya kamata gwamnati su ɗauka.
To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Yuli Leather Gresham naku Baban Yau Jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon.
Tangarɗa ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi yanku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.